Mama Sanusi Almugwanda shine magatakarda na daya na kungiyar tasi ne ko
dalilin me yasa muka yaka yau kokari ba yau dan kwanta ragi kullu yana cikin matsala yau me ya kamata mu yi a ce dan kwanta ragi ya samu intin kanshi to dole ya zauna a ce dan kwanta ragi nake jagorancin shi yau in kora ce za a yi ya zauna tun daga sama ne za a kora har zuwa ƙasa yau abokanmu da aka yadda mi suka iya musu yau da harin ci suka yi ai cotisation ai suka ci ai cotisation ku tambaya ku ji su sai cotisation din tilar dan kwanta ragi sai su cotisation kuma da suka yi cotisation din su suka amshe kudin su suka amshe kudin suka canye yau duk malamin makaranta da aka yadda an ka tarka su gudu wanda suka yi rasutan mudarru babu wanda aka ba korala sun canye kudin kuma sai mu ci gaba mutanen nan mu ci gaba da biyar su
idan aka yi maganar haƙƙin malamin makaranta mai aiki karkashin tsarin kwanta ragi ko wannan kungiya da ta ce za ta yaki da cin zarafin da malaman makaranta ɗan kwanta ragi ke fuskanta za iya cewa ba ta daidai ba yau Abdu magatakarda ne na kungiyar Sinasep ta ɗan kwanta ragi ta jihar Damagaram
iko Allah yau inda ku kungiya wanda take kare haƙƙin malaman makaranta ɗan kwanta ragi a Niger kap na ce ma babu ya wannan kungiyar tamu mu muka girkata tun 2005 kuma muka tashi da tsarin ta hali kai wannan ƴan uwana malamai makarantar kwanta ragi suka amince wanda suka samu tarkili suka shiga din su kama wa ƴan uwansu kwanta ragi domin koko ta tai da kyau kuma su ma su san biyan bukatu yana ake tunan muna da ku kungiyoyi wanda a Niger sun yi kitimurmur a walakanta malamai makaranta yau malamai makaranta kai ɗan kwanta ragi wa walakanta shi su ku suwaye kowa su kowa ya kasa nan kai jimuri har mu kana matsayi wannan kungiya take cin magalaba ba komai bane bazan ba suka ba ci zan yi wannan haƙƙin su ne su yi kungiya mai mu mutun kai shiga hurumun mu ne mai kuma mu abinda muka yi muke ga musu wallahi kas yarda irin da aka sauran kungiyoyi da aka tsotse su aka yi hawa da su
kungiyar ta Sinasep ta yi dan rauni biyo bayan jarabawar da aka ma malaman makaranta sai dai Yau Abdin ya musanta hakan
a rauni ne muka yi Sinasep ne dai siyasan babu abin da su ne ma mu ne kamata mu yi kuka ga magoya ban mai aka ci hannunka bayya a tsami ka yanke kayar shi yasa kaga muka ci gaba da rungumar malaman makaranta an kwanta rage muje kokowa kuma za mu ci gaba da kokowa har kowa ya samu tarki da Niger kowa zan mai aiki na dindindin
shi ma dai Muhammad Sanusi kiraye ga ƴan kwanta ragin da su hada kansu
muna kira ga ƴan uwan ƴan kwanta ragi cewa lokaci yayi na kowa ya tashi tsaye kowa ya mai da hankalin shi bisa kan aiki na harko don saboda yau babu malamin makaranta sai in kana son aikinka babu sandika sai in kana malamin makaranta kenan mu tashi tsaye bisa kan aikin mu sannan mu nemi incin kanmu kan mu ƙara yarda da wa'annan malaman makaranta masu lambobi masu cutar mu saboda yau cutar mu ce suke yi
tamar abari muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger